It's the most wanted.
Nene.
Blue beats.
Nene. I'm a mashuduaya.
Dandy. Rap a machikane. Nipi rap a danda kane. Ba ba ba.
Domin war dash 5 kabor sarga kasa da ci gbana bayo mampur pa anton su kama suluga dash 5 lefe ni shin ko wal jira lefe mi kan ya nan sham domin war pa kalam bora lafe sun fo bukat kallara ni shin me kudal ko bara abin yo chama gba kawara